A wata sanarwa da ke dauke da sanya hannun sakatar janar din Katolika a reshen nahiyar Afirka Andre Leon Simonat ta ce jigo a darikar Katolika din ya rasu ne bayan tiyata na zuciya da aka yi masa a wani asibiti mai suna Agostino Gemelli University Hospital da ke Rome a kasar Italia. Sanarwar ya kara da cewa motar asibiti ta dau daya daga cikin mambobin mu zuwa asibitin Gemelli da misalin karfe 5:45 na maraice tare da samun wannan labari da misalin karfe 6:25 na maraicin. Allah da Richard ya bauta tama yayi masa rahma, in ji sanarwar. To sai dai kafin a sanar da rasuwarsa, sai da shugaban ɗarikar Katolika a duniya Papa Roma Francis ya bukaci da a yi masa addu'a. Sakataren dai ya jajantawa mabiya ɗarikar Katolika a sassan duniya da abokan arziki tare da ahalin gidansa bisa wannan babban rashi. Wasu mabiya addinin Krista a Ghana sun gabatar da nasu gaisuwar jaje.
Sunana Apostle Stephen Adigamki, cikin kuma Ahalin Believers Worship Center. Babban malami ne sosai, ba mu wasa da shi. Maganan bakin shi ya zo kowa na doka yana yin
aiki da shi.
Aikin shi da komin shi dai alhamdulillah. In shi ya bari mu ma da muka jin nan ya bari cikin mu yayi zafi. Amma mun san kaman hanyar da ya bin nan mu kuma mun bi wannan hanya ya tsine mu ya bari mu ma mu kuma yi aikin gaskiya. Amin da Allah kuma ya yi ya kira dan shi alhamdulillah.
To kasancewa Ghana kasa ce da akwai karfin halaka da fahimtar juna tsakanin addinai musamman musulmai da Krista, ya sa na tuntubi daya daga cikin shugabannin addinin Islam kana mamba a majalisar wazar da zaman lafiya a kasar, Sheikh Salman Al-Hassan, a inda na yi masa tambaya ko shin ya yi ji da wannan labarin.
Ga labari da na samu ya zama abu ne da sai mu ce ya tabi tafiyan ya sunan shi zaman musulmi da Krista sosai, saboda mutum ne cikin yani wanda muke zaman kwanciya hankali tare da su. Shi yasa akan haka sai dai mu yi ma yan Catholic duka Ghana sa'annan Africa duka mu yi musu mu ba su sako na kwantar da hankali cewa Allah shine wanda ke kawowa kuma shine wanda ke doka.
Shugaban ɗarikar wato Cardinal Richard ya rasu yana da shekara 63 da haihuwa a duniya. A watan Yulin bana ne aka zabi Cardinal Richard a matsayin shugaban kam wato majalisar limaman ɗarikar Katolika a nahiyar Afirka. Shugaban ya yi farin jini sosai wajen kare haƙƙoƙin bil'adama musamman masu fama da matsalan tabin hankali. Shekaru 6 ma da suka gabata Cardinal Richard ya kaddamar da wani shiri na musamman na kulawa da kiwon lafiyar masu fama da laluran tabin hankali da iyalansa suka yi watsi da su. An haifi Cardinal Richard Huyi Bawo a ranar 21 ga watan Yunin shekarar 1959 a gundumar Nandong dake jihar Arewa maso yamma na kasar Ghana. Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.